Oh, sugar matter. Aganisha, aganisha, ba fana ba senta. It is kuma api. Oh, sugar. Aganisha, ba kuma amke.